Gwamnan Jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ziyarci garin Maundu da ‘yan bindiga suka ɗaiɗaita domin gane ma idanunsa irin ta'asar da aka yi ma mutanen wannan gari. Garin na Maundu dai da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga a yanzu kusan kashi 8/10 na mutanen garin sun tsere suna gudun hijira a wasu garuruwa saboda tashin hankalin ‘yan fashin dajin. Gama dai abinda gwamna Abubakar Sani Bellan ke cewa a garin na Maundu.
Ayo Allah ya kawo ni kuma na ga garin Maundu. Kuma abin takaici ne a ce gari kamar wannan babban gari ba mutum ko kwaya ɗaya duk sun gudu sun hijira. Amma da dan Allah muna sa ran nan da lokaci kaɗan kowa zai dawo gidajensu su koma gonakinsu. Abin ya mun ciwo ina har yanzu na ga gonaki da yawa an watsar da su. Saboda haka mun gode kwarai da gaske kuma a kula. Mun shiga wani yanayi mun shiga wani hali wasu daga cikinmu zuta sansu ya riga ya dashe inda maganan kuɗi ne ba abin da ba za su yi ba. Wasu daga cikinmu su suke gayyatar wa'annan miyagun mutane su zo su matsa ma 'yan uwanmu. Wasu daga cikinmu su suke ciniki mu su tallanmu. To wanga mutane muna fata Allah ya tona musu asiri inda duk suke. Saboda wanga yaƙi da ake yi wani sabon yaƙi ne ba irin wanda aka saba da shi ba ne.
Su ma dai wasu mazauna garin Maundun ga abin da suke cewa akan wannan ziyara ta gwamnan.
Sunana Muhammad Bala Sarkin Hausawa Maundu. Ina farin ciki da murna da jin daɗi da zauna ya je garinmu Maundu domin ziyartar mu ya ga abin da ke gudana a garin namu. Kuma muna fata za a ƙara tsaurara tsaro a wannan ɓangare namu.
Sunana Isa Wakili. Idan ya taimaka mana har kowa zauna lafiya. Muka zauna mu a cikin rayuwarmu ba da kwanciyar hankali da komai to abin da muke yankalin ciki Allah kai shi gaba.
Jami'an tsaro dai sun ce suna ƙara jan ɗamara a ƙarƙashin wani shiri na musamman na yaƙi da 'yan fashin dajin kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious wanda ke cikin tawagar gwamnan ya yi ƙarin bayani.
Such operation has been carried out by other states like Kaduna, Zamfara, and Kebbi. But you know, these are security plans which you don't need to divulge to the members of the public. So I can tell you, sooner than later, you see a formidable security arrangement in place to see that.
Ya ce, nan ba daɗewa ba za su ƙirƙiro da jami'an tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin jihohin da ke fama da matsalar ta'addanci domin kakkaɓe su kowa ma ya huta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.